yan kasa da hukuma.
Kaja ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci, mai wannan hali yaushe ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Aka dakatar da mu aiki, babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi.
Su ƴaƴanmu tun daga wannan lokacin da anka dakatar da mu, a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta, don ba mu iya, muna ta abin da za mu ci, ba mu iya.
Wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikinmu ya samu matsalar bugun zuciya, Allah ya nasa ihu.
Wadafin ma'aikatan da gwamnatin Zamfara ta dakatar fiye da shekaru biyu da suka shuɗe shi ne batunmu na yau. A dakacin mu,
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more
madalla. Masaurai, jim kaɗan bayan kama madafin iko a shekara ta 2023, gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya ya amince da dakatar da ma'aikatan hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta jihar su 145. Hakan dai na nufin umarnin hana su zuwa wuraren aikinsu da kuma dakatar da basu albashi. Yanzu dai fiye da shekaru biyu kenan ma'aikatan na zaman rayuwa na rashin tabbas, al'amarin da ke ci gaba da jefa rayuwarsu da ta iyali cikin mummunan yanayi. Abdulrashid Titi Bungudu na cikin waɗannan ma'aikata su 145.
Kwatsam, aka dakatar da mu aiki, babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi, wanda shi kuma duk abin da ya kamata mu yi a matsayinmu na ma'aikata domin kadin bin haƙƙinmu muna kan yi. Amma dai hawa yau Allah bai sa mun ka samu abin da muke kokarin mu cimma ba.
Me ya faru aka dakatar da ku?
To, alhamdulillah, mu gaskiya ba mu san wani dalili ba. A kiran mu ga mai daraja gwamnati, mun same shi mu karan kanmu, mun yi magana da shi baka da baka, ya tabbatar mana ya muna rantsuwa da Allah cewa bai zo don ya kori kowa aiki ba, kuma ba zai kori kowa aiki ba. Mu da shi haka, da ni mun yi magana da shi haka, kuma ya tabbatar mana da cewa za a mai da mu aiki, mu jira za a je a yi verification. Kuma alhamdulillah, tun daga shekarar da ta gabata, farko-farkon ta mai daraja gwamnati ya yi committee na verification, kuma mun je dukkan makwarmu da kwakwatanmu an muna verification, wanda suke bayan gama verification su waɗanda mai daraja gwamnati ya sa verification committee suna nan raye, sun tabbatar mana da cewa dukkan recruitment ɗin da aka yi na ɗaukar aiki a jihar Zamfara a wancan lokaci babu ma'aikatar da aka ɗauki aiki legally yanda ya kamata irin hukumar ta tara haraji ta jihar Zamfara.
Baga Abdulrashid Bungudu, wasu daga cikin takwarorinsa sun fayyace irin mawuyacin halin da suke ciki biyo bayan wannan mataki na gwamnatin Zamfara a kansu.
Sunana Mustapha Abdullahi Talatin Masara, lokacin gwamnatin Zamfara. Ina kira ga mahukuntan Board of Internal Revenue Civil Service Commission mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal da su dubi girman Allah su dubi halin da muke ciki. Yau kimanin wata 20 da dakatar da mu albashi, wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikinmu ya samu matsalar bugun zuciya, Allah ya nasa ihu. Wanda da wannan halin da muke ciki ya yi silar rashin karatun ƴaƴanmu.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda tsakani da Allah mun shiga halin ha'ulai, wanda dakatar da mu da aka yi ba mu san hawa mu san sauka ba. Rashin wannan albashi da an dakatar da mu, mun shiga halin da ko makina ni ba su yi shi da ciki. Su ƴaƴanmu tun daga wannan lokacin da anka dakatar da mu, a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta, don ba mu iya, muna ta abin da za mu ci, ba mu iya.
Harkan ba ya zan kurra, daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura, ya bido haƙƙinsa ya tattara,
Tunda dai masana dokokin ƙasa da sha'anin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Barista Bello Galadi, tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya na reshen jihar Zamfara, yayi tsokaci kan tanada-tanadan doka game da sha'anin sallama ko kula ko kuma dakatar da ma'aikaci daga aiki.
Shi aiki na gwamnati kamar mu'amala ce ko kasuwanci, kuma ba a tursasa ma kowa, ba a tursasa ma wanda ya dauki aikin, ba a tursasa ma wanda ke aiki din. Mu'amala ce tsakanin mutum biyu, kuma sai kowa ya yarda sannan ake yin ta. Saboda haka idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ka, to ba buƙatar ka ce dole sai ka yi aiki. Idan kai ka ce baka buƙatar aiki da gwamnati, ita kuma babu buƙatar gwamnati ta tilasta maka yin aiki. So idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ma'aikaci, wajibinta ne ta sallame shi, ta ba shi takardar sallama, ta faɗi cewa ta sallame shi ne don ba ta buƙatar aikin shi, sannan duk abin da ya shafi haƙƙin shi ta ba shi. Idan kuma gwamnati ta sallame ma'aikaci ne da tunanin cewa ya aikata wani laifi, shi ma akwai dokoki na civil service rules kafin a sallame shi. To idan ya kasance an sallami ma'aikaci ba a faɗa mishi abin da yasa aka sallame shi ba, ba a faɗa mishi kuma wace irin sallama ce aka yi mishi ba, sallama ce ta ba a buƙatar aikin shi ko kuma sallama ce ta ya aikata laifi, kaga akwai saba doka ta ɓangaren gwamnati ta wannan fuska. Sannan idan misali kuma an sallame shi ne don tunanin cewa an ɗauke shi ba kan ƙa'ida ba, to shi kuma yana da kyau a tantance menene ya faru na rashin bin ƙa'ida wanda aka aikata. Tunda ita gwamnati ci gaba take yi, da gwamnatin Yarima wanda shine farkon gwamnan jihar Zamfara, da gwamnatin Dr. Dauda Lawal wanda shine gwamna yanzu, duka gwamnati guda ce. Mutanen ne kawai ake juyawa, amma dai duka gwamnati guda ce. Duk abin da Yarima ya aiwatar a madadin al'ummar jihar Zamfara ya shafi gwamna wanda yake kai yanzu, sannan ya shafi gwamna wanda zai zo bayan wannan. Saboda haka al'amari ne wanda yake tafiya har abada.
Yayin da masana dokokin ƙasa da shari'a ke fashin baki dangane da wannan dabarwa ta sallamar ma'aikatan haraji su 145 a jihar Zamfara, shugaban ma'aikata na jihar Zamfaran da shugabar hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta jihar sun ki cewa uffan dangane da wannan batu, wato lokacin da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya tuntube su. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗauka cikin abokan aiki, musamman shi Abdulrazak Bello Kaura, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa shi daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba.